tijana amal dar rufa'i Allahu ya zada kwana
mun janjina ma Allahu ya kara girma mai girma waziri mai faki tijana amal dar rufa'i Allahu ya zada kwana
da farko dan sa jalla sarki Allahu ma mallakina me kowa me bada komai dika iya min wahidina danyo wa kar adalina me alkairi me gidana iwa kun ga gafina Allahu zirun faki uban gidana
mun janjina ma
danji ya baka wargi sannan baka jura wargi
wazirin baki ubangidana
dole a barka Allahu ya so wazirin uban jama'ar garina
wazirin baki ubangidana
baje ka ba za mu biyo ka baya domin Allah ya baka rana
wazirin baki ubangidana
baje kauna Allahu ya so giwa baki gudu da sauri
mun janjina ma Allahu ya
su sanin Allah ta'ala akwai ilimi a gurin ubana
wazirin baki ubangidana
kasamto zaki watsa arana a barka kafin Allah ta'ala
wazirin baki ubangidana
jani na ce ahmar rufa'i wazirin baki kana da rana
wazirin baki ubangidana
kasamo fitila a cikin gari na wazirin baki mu gaida girma
mun janjina ma
akwai adalci gun ubana
wazirin baki ubangidana
kai sarauta lalle na da dadi amma fa agun me kyautatawa
wazirin baki ubangidana
kasance ya dibar fara arna ku kauce ga baban mi yazo
wazirin baki ubangidana
Allah maka roƙo wahidina ka kare baba wazirin warzo
mun janjina ma Allahu ya kara girma
ka tsaya matsayin ka yafi idan kuma ka gina baka kulki
wazirin baki ubangidana
dan sarauta ba ta kyau da wawa sarauta si ya na baiwa
wazirin baki ubangidana
wani shashasha zai kai ni kara hui dan barara ainai
wazirin baki ubangidana
bakin banza me kan kurege mulki ko sai dai ka ga anyi
mun janjina ma
zube a gurin ubana domin shike ba mu gata
wazirin baki ubangidana
Allahu na roƙa wahidina ka kare wazirin na faki kwata
wazirin baki ubangidana
malamin basara ke me gidana wazirin faki uban mu kwata
wazirin baki ubangidana
dubun nasara mun san karalle akwai adalci me gidana
mun janjina ma
alkairai ko ina ma wazirin faki nake batuna
wazirin baki ubangidana
kaka sanna a sannigewa ka newa har makiyan karana
wazirin baki ubangidana
kunga zaki ka zarce ma arna domin kai kafi surana
wazirin baki ubangidana
Allah ya iya maka dai ubana wazirin faki a tambarina
mun janjina ma
nan kauce da sauri in gaida ubangida na
wazirin baki ubangida na
so mu yi wakan nan ta girma domin gaida ubangida na
wazirin baki ubangida na
saraki sarauta ta hidede wazira Allahu ya kara girma
wazirin baki ubangida na
dan gidan girma dan ma sai girma Allahu ya sallafa ma ake sarauta mun ka gano waziri da yazo babu saura
wazirin baki ubangida na
yayi shiga zai kare girma wajen kyauta kuma be da tsara
wazirin baki ubangida na
ruwa be fiye farji ba wajen kyauta kafi surana
wazirin baki ubangida na
shi yasa ka zama fitila gwani na mai kyautar mota da rana
mun jinjina ma
bagado mun ka gwarzo tayayye ne kai me gidana
wazirin baki ubangida na
fada kai zaki ne a fili idan ka tsaya kowa a baya
wazirin baki ubangida na
ga bauna me raba arziki ne ga bautar Allah ta'ala
wazirin baki ubangida na
duniya dai ka same ta gwarzo kiyama ma albarkacin ma
mun jinjina ma
nake buga tambarina na wakar baba waziri warzo
wazirin baki ubangida na
ina fatan alƙara girma dubin nasara a gare ka warzo
wazirin baki ubangida na
to anan zan bar kula tambarina waziri Allahu ya kara girma
wazirin baki ubangida na
na tsaya nan na gode wa Allah mai martaba el ya gane na gode
Allah sarki
Allahu ya kara girma me girma waziri me faki tijana amal darfa'i Allahu ya zada kwana.